su dai wadannan nakasassu a wajen wani taron gangami da suka gudanar su mai addu'o'i ne na musamman game da halin da suke ciki inda ko suka zargi gwamnatin jihar Adamawa da nuna musu shakulatin bangaro zargin da ko gwamnatin jihar ma yake musantawa Mr. George Paulo Numan da ke zama sakataren kungiyar guragun jihar Adamawa na cikin shugabannin nakasassun da suka gudanar da wannan taro
mun yi wannan taron mun yi shi ne domin mu yi addu'a mu roki Allah to shi yasa mun ce bari mu yi addu'a don mu nuna koke koke mu ma Allah da kuma shugabannin mu domin ko Allah zai taba zuciyarsu don su ci gaba da tuna da nakasassu
shi ko Bitrus David da Malam Isa Abubakar da ke cikin shugabannin nakasassun su ma taba halin da ma'aikatan su ke ciki inda Isa Abubakar yace yau fiye da watanni 30 kenan ba ma biyan su albashin su na naira 3,300 da ake basu kowane wata
muna kira ga gwamnati da masu hannu da shuni ne domin su duba yanayin da nakasassu suke su duba yanayin da nakasassu suke kuma su jikukan nakasassu su tallafa ma nakasassu yau a yanayin da muke muna nan babu abun yi ba abunda mutum zai iya taimake kanshi kaga inda muke duka wuraren duka ya bace gabake daya a rana muke zama yau inda wannan wurin tana rufe tana komi zamu iya mu zauna muna aikin sana'an hannunmu ko 5-10 anan zamu iya mu samu muna taimake kanmu muna roko gwamnati in Allah yayi gwamnati ta ji kukanmu ta kokari ta tallafa mana a gyara mana inda zamu zauna a taimaka mana kuma da kayan sana'an hannu
lallai a dukkan fadin Adamawa hade da karamar hukumar numa akwai allowance da ake ba na kasassu a kowane wata 3,300 to amma na yanzu ina ga ma an yi sama da wata 30 ba a ba mu ba wallahi ba mu san dalili ba har zanga zanga mun yi mun rufe hanya mun yi zanga zanga mun yi meme kap ba mu cimma burin mu ba kuma wannan 3,300 yana taimakawa don wasu suna biyan haya a ciki wasu suna dan sayan abinci a ciki amma wallahi sansam an hana mu ba mu san dalili ba mun je local gama mun yi zanga zanga mun je hanyar Yola Main Road ma mun tare dudde burin mu dai bai hakan mu bata cin maruwa ba
su ma dai mata na kasa su fa ba a bar su a baya ba wajen bayyana irin halin da suke ciki a yanzu kamar yadda wannan baiwar Allah ke cewa
a taimakin ka kowane anya ina roki shugaban kasa ya sa an yi shi gwamna na jiya ya sa an yi shi a dube mu da idon rahama musamman na kuka da local government nawa na mudde ba misali da sauki a she wa'ansu amma namu ba a tuna da mu ko ta wani gefe ba a tuna da mu in muka yi kuka ba a dube mu saboda aka na kuka taimake mu don Allah
to sai dai kuma a martanin da ta maida gwamnatin jihar Adamawa ta ma musanta zargin cewa tana nuna wa nakasassun jihar wariya gwamnatin jihar ta bakin kwamishinan yada labaran ta Comrade Ahmad Sajo ta ma danganta batu ne da rashin kuɗin da yace gwamnatin jihar ke fama da shi a yanzu
haka ina tabbatar musu cewa al'amarin yadda yake ba yadda ake tsammani bane akwai muna da karancin kudade manta da su ba kuma muna da shiri zamu kyautata musu rayuwarsu
to ina batun wajen da suke koyan sana'a kaman wuraren koyan sana'ansu ba me za ku yi
to akwai wayannan duka gyaran su yana cikin kasafin kudi wanda ministry na women affairs and social development suka kai gaban majalisa
kwamishinan yada labaran jihar Adamawa kenan Comrade Ahmad Sajo Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.